أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسادوا أولنا مسلا تيميتار على بركة دنتي غباء دكراتمنا عمدة الأحكام واللفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إذن بأمان تابا من سيا قلقشن حديثي واندي كمانا بياني أكان حلتن بم ميفرلا يبي منافلا kenan mai nafila ya kasance shine limami mai farilla kuma ya bi shi a matsayin imamu mun karanta hadisin Jabir bin Abdullah kasancewa Mu'az ya kasance yana sallar isha'i tare da manzon Allah kuma ya koma ƙauyen su yayi sallah tare da yayi limanci tare da mutanen gehen garin Madina ɗan ungo su kenan sai yau zan mu tashi yau shine majalisin mu na 32 kenan darasi na 32 yau kuma muna 23 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yi daidai da 9 ga watan Nuwamba a kalandar Bature 2020 wale yake cewa al hadisu salisa 10 ba'da al 100 hadisi na 100 bayan hadisi na 13 bayan hadisi na 100 kenan hadisi na 113 hadisi ne wanda yake mana bayani akan liƙe kafaɗu lokacin da mutum ya shiga sallah kasancewar sallah duk lokacin da mutum ya zo ya kabarta hakika yana ganawa ne tare da Ubangijin shi to sanadiyya haka manzo Allah ya umurni da duk wanda ya shigo sallah ya yi kokari ya liƙe kafaɗin shi kenan ya sanya wani abu wanda za su liƙe mai kafaɗin shi mala yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusalli ahadukum fi thawb alwahid laysa ala atiqihi shay'un yake cewa wannan hadisi ne daga Abi Huraira mallan ya dauko shi daga Sahihul Bukhari a cikin Kitabus Salat babun idza salla fi thawbil wahid falyaj'al ala atiqihi yake cewa babu wanda yake bayani akan idan mutun yayi sallah a cikin tufa daya to ya dora wani abu a saman kafadar shi kenan tufar ana so ta hawo har saman kafadar shi sannan ta sabko idan ya kasance tufa daya ce idan ya kasance ko tufa biyu ce kenan dama an sani sai ta tsaya akan kafadar shi idan muka diba juz'i na 1 shahi na 8 hadisi mai lamba ta 359 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin Kitabus Salat babu as-salatu fi sawbin wahidin wada'uhu wa babun fi salati babun fi as-salatu fi sawbin wahidin babu wanda yake bayani akan sallah a cikin tufa daya idan muka diba juz'i na 2 shahi na 61 hadisi mai lamba ta 516 zan mu samu wannan hadisin hadisi ne na Imam al-Bukhari a Abu Huraira afwan yarda Allah shi tabbata a gaban shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid kada ɗayan ku yayi sallah a cikin tufa guda ɗaya laysa ala atiqihi shay'un akan ka hada shi babu komai kenan abinda ake so idan mutun ya zo zai tsaya gaban ubangijin shi ya cika tufar shi ai kamu manta can ubangiji yake ce mana ya bani adama khuzuzi natakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu ya ku bani adam ku dauki kawanku a duk lokacin da kuka zo ku gana tare da ubangiji
kenan lokacin da za ku shiga masallaci ku shigo masallaci a cikin hay'a wadda take kamala hay'a ta kamala kenan kadda ka dauki tuha wanda kake zuwa aikin ka da su ko kake boyi boyi da su ko kake gareji da su ka zo ka ci da isu zaka zo ka tsaya gaban ubangijinka shi yasa yanan manzon Allah yayi tambihi akan idan mutun zai yi salla da tuha daya to ya dora wani abu a saman kafadar shi sabanin wanda zai zo yayi salla da de bordel kenan shi ma wannan yana daga cikin abubuwa wanda aka karhanta abu ne duk da kasancewa mas'ala ce wadda take da sabani idan muka diwa mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma mafi wadansu mafi shahara a ciki sun tahi akan wajibcin sitirce kafadu lokacin da mutun yake salla ko dukkan kafadun ko kuma ɗaya daga cikin kafadun wajibi ne a sitirce su suka tahi akan wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka buga hujja da shi akan lalle manzon Allah ya ce la yusalli ahadukum umarni ne hani ne yayi kadda ɗayan ku yayi sallah haƙiƙa babu wani abu a saman kafadun shi kenan sun tahi mazhabin su sun tahi akan a wajibi ne ko dukkan kafadun biyu a sitirce su ko kuma ɗaya daga cikin kafadun a sitirce su lokacin da za a zo lokacin da mutum zai zo ya gana tare da ubangijin shi sai dai idan muka diba mazhabin jamhurin malamai malaman nan guda uku wa Abu Hanifa da Malik da shi Imam Shafi'i sun tayi akan a mustahabbi ne sun kawo hujja da hadisin Jabir bin Abdullah da manzon Allah yake bayani a idan ya kasance izari ne idan ya kasance tuhurtaka wannan kumtatatta ce to kai kokari ka kulle gabanka kai izari da ita sai suka kawo hujja a wannan shi yake nuna mana wancan ba hani bane ba kada qad'an ba akai ba kenan ya sauko daga matsayin hani ya zo matsayin mustahabbi kenan umarni ne kadda kai kaza kenan daga wancan umarnin ya sauko ya dawo mustahabbi kuma hadar jamhur tahi rinjaye akan wannan hadatta su da suka tahi da kasancewa Ibn Taymiyyah shi ma yayi rinjaye akan hada ta Imam Ahmad bin Hanbal sai dai gaskiya hada ta jamhuri idan ya kasance mutun ya zo da tuha wanda take kumtatatta to yayi kokari ya liƙe al'aurar shi ita ma kadai ta isa amma dai idan ya kasance mutun yana da tuhar shi a yalwace take to wajibi ne ya kasance ya dora wani abu a saman kafadin shi lokacin da yake salla wannan shine hukunci idan muka diba karkashin wannan hadisin zan mu gane lalle da kai hani akan yin sallah ba tare da sitirce kafadu ba kuma da kai mustahabbancin sitirce su kamar yanda jamhurin malamai suka tahi ko kuma ɗaya daga cikin kafadun idan aka samu biyan to yahi idan ko ba a samu ba ayi kokari ko da ɗaya ce a sitirce kamar misalin mutumin da yake sanya ridai kamar wanda ya tahi ya dauki harama ya dauki ihrami kenan wajibi ne ɗayan ka wadan liƙe ta ake ɗaya kuma a buɗe take kenan idan ya kasance ko ɗaya ko a samu dukkan biyu a liƙe su ko kuma ɗaya daga cikin kafadun a liƙe ɗaya a bar ɗaya kuma kalkashin hadisin muna iya ganewa lalle ana so duk lokacin da mutun zai zo ya gana ko lokacin da zai zo ya shigo masallaci ko gana washi da ubangiji ya zo a cikin haya a cikin siffa wadda take ta kamala kamar misalin wani mai gidanka ya ce maka a wani ina so in ganka lokaci kaza a biro ina ai ga sai ni baka kwashi kayan gareji ba ko kuma kayanka he ka diba kaya wanda suka yi wanda masu tsada kayanka na waccan sallah wanda baka sa su biskode ba he su zaka sanya ga tayi duk dai ya ganka kai raina ma hankali to haka ubangijinka shine mafi cancanta idan zaka zo wurin shi ka shigo a cikin siffa mafi kamala wannan shi shine abinda yayi sai hadisi na gaba hadisi na 30 da hadisi na 22 24 bayan hadisi na 100 malai yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala من أكل سوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خدرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي wannan hadisi ne wanda yake mana bayani akan tun albasa ko kuma tahornuwa ko wani abu makamancin su wanda suke barin wari a cikin baki, kamar doyin su zai zamna a cikin baki ko da mutum ya ci su bayan wani dan lokaci in dai bai goge bakin shi ba. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari shi malam ya hutar da shi a cikin Imam al-Bukhari ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Azan, babu ma jaa fi sawmi fi sumin nayyi wal basal, yace babi wanda yazo wanda yake bayani akan tahornuwa danya kuma da albasa, juz'i na 1 shahi na 170 hadisi mai lamba ta 855. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat, babu nahi min akli suman man akala sawman, yake cewa babi wanda yayi hani akan wanda ya ci tahornuwa, juz'i na 2 shahi na 80 hadisi mai lamba ta 564. Hadisi ne wanda aka amso shi daga Jabir bin Abdullahi, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yace man akala suman aw basalan, duk wanda ya ci tahornuwa ko kuma albasa, falyatazilna, to ya nisanta da mu, kenan ban mu buƙatar shi, yayi nesa da masallacin mu, yayi nesa da wurin da muke, kanzu Allah ina ne mazaunin shi, ina ce majalisin shi shine cikin masallacin shi, kenan idan ka ci kai kokari ka nisanta da masallacin mu, yake cewa aw la ya'tazil masjidana, na an samu sabani wanda ya rawaito riwaya Jabir bin Abdullah, manzo Allah ya ce fal ya'taziluna ko kuma fal ya'tazil masjidana, ya nisanta da mu ko kuma ya nisanta da masallacin mu, yake cewa wal yaq'uda fi baitihi, kuma ya zauna a gidan shi, kenan ban mu buƙatar shi a masallacin mu saboda wannan doyin tahornuwa. Can gaba hadisi na gaba zan mu gani illa da sanya manzo Allah ya ce ya zaman shi a gida kar da ya zo saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi. Misali yanzu ne wani yazo ya ci tahornuwa, yazo ya zauna kusa da kai, daga ya daga bakin shi kana jin warin wannan abu, kuma duk irin yanda take da amfani a jiki, yanda idan zamu yi abinci wajibi ne sai mun nemo ta, duk inda aka yi sai mun nemo ta don ta gyara mana abincin mu, amma dai wannan warinta yana hudda mu daga hayyacin mu, yana sanya muna kyamar warinta, kenan shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni wanda ya ci ta to yayi kokari ya nisanta da masallacin mu, yayi zaman shi a gida, yake cewa wa utiya bi qadrin fihi khadiratun min buquli, yake cewa kuma aka zoma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da danyin ƴaƴan itace, yake cewa min buquli, na daga legim, albuqulu shi sune duk kayan legim, ana iya ce musu albuqulu, yake cewa fa wajada laha rihan, sai manzon Allah sai ya samu wani wata iska irin kamar iskar wadda batta da kyau, yace da ya samu wannan iska a cikin wannan kayan legim din da aka kawo manzon Allah, yace fasa'ala, sai ya tambaya fa akhbara bima fiha min albuqul, sai aka bashi labari na daga abinda yake cikin wannan kayan legim din, yace fa qala qarribuha, sai yace ku kusantar da ita ila ba'di ashabihi kana ma'abu, yace ku kusantar da ita zuwa ga wa'ansu ma'abutana wanda muke tare da su. Shine nan da kwai riwayar Abu Ayyub al-Ansari, sai nan malamai da suka karanta wannan riwaya suka hada wannan hadisin guda biyu, sai suka ce a'a, manzon Allah yayi umarni ne a kusantar da wannan kwano, wannan tasar ta kayan legim, a kusantar da ita zuwa ga Abi Ayyub al-Ansari, yake cewa falamma ra'ahu kariha aklaha, yayin da waɗanda aka miƙa musu wannan tasar, wannan kayan legim din, sun ga manzon Allah ya kyamaci cin wannan kayan legim din, sai suka yi kiskirin su ma suka kici, da suka gani manzo Allah ya kyamaci cin wannan kayan legim, sai manzo Allah ya ce musu kul fa inni unaji man la tunaji, ka ci wannan kayan legim saboda ni ina ganawa ne ga wanda kai baka ganawa da su. Nan malamai sun yi sabani, ubangijin shi ne ko kuma mala'iku ne, amma dai kauli mafi rinjaye su shine mala'iku, saboda riwaya Abu Ayyub al-Ansari tana tabbatar mana lalle manzo Allah yana magana ne akan mala'iku. kenan idan muka dauki hadisin zan mu gani an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ce aka bi ta kayan legim a cikin kayan legim din da kwai tahur da kwai abubuwan da manzon Allah ya karhanta a cikin su kasancewa ya karhanta su da aka kawo me yaji wannan iskar sai ya tambaya to menene sai aka bashi labari a kayan legim ne da kaza da kaza da kaza a ciki sai ya ce to ku ba mu Abu Ayyub al-Ansari ya tace da ya gani a manzon Allah bai tuba to ni dan me yasa zance ta kanye ko an haramta wa manzon Allah ko kuma da kai haramci akan shi shi sai ya Abu Ayyub sai ya kiskirin shi ma bai ci ba sai manzon Allah ya ce musu a ku ci ka ci saboda ni ina ganawa ne da wanda kai baka ganawa shine sune da wanda kai baka ganawa tare da su su sune mala'iku idan muka dauki hadisin Abu Ayyub al-Ansari hadisi ne wanda Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban dukan su sun rawaito wannan hadisin Abu Ayyub yake cewa a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci na daga kayan dindi kenan kayan legim da aka kawo a cikin abincin da kwai albasa da kwai ganyen tafarduwa lokacin da aka kawo manzon Allah da ya gani manzon Allah sai bai ci ba da bai ci ba sai suka tambaye shi manzon Allah me ya hana ka ci abin da aka kawo maka kyauta ai aslan an sani manzon Allah yana cin kyauta sadaka ce dai baya ci an haramta wa iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin sadaka a lokacin da suka gani manzo Allah bai ci ba suka tambaye shi dan me sanya bai ci ba yake cewa astahyi min mala'ikati llahi wa laysa bi muharramin yake cewa a'a abinda ya sanya bai ci ba saboda ina jin kunyan mala'ikun Allah amma dai ba abane ba wanda aka haramta muku ba ko ni aka haramta muni shi karan kanshi manzo Allah ba a haramta me ba amma dai kasancewa yana jin kunyan mala'iku shi sanya bai ci ba wannan abubuwan ba shine nan hadisin yana tabbatar mana abin da yake cikin wannan kwanan shi shine da kwai albasa da kwai kuma tahurruwa ganyen tahurruwa a ciki kenan shi yake nuna mana lalle wa'inda manzon Allah yake ganawa da su ko da yaushe su sune mala'ikun Allah sai wallahu a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 15 bayan hadisi na 100 yake cewa an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallama qala man akala albasla aw as-sawma aw al-kurasi aw al-kurasa fala yuqarribanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza minhu banu al-insani wa fi riwayatin banu adam wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Azan babu ma ja'a fi sawmi an-nayyi wal basal babu wanda yazo akan bayani akan cin tahurnuwa danya ko kuma albasa idan muka diba juz'i na 1 shahi na 170 hadisi mai lamba ta 855 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat babu nahyi man akala sawman babi wanda yazo akan hani da wanda ya ci tahurruwa juz'i na 2 shahi na 88 hadisi mai lamba ta 564 hadisi ne wanda aka hutar da shi daga Jabir bin Abdullah aka samu shi daga Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man akala albasala duk wanda ya ci albasa awisuma ko kuma tahurnuwa awil kurasa ko kuma ganyen tahurnuwa ganyenta ganye ne wanda shi ma yana da irin iskar da tahurnuwa take huddawa irin shi ne yake huddawa mafi yawa suna magana suna cewa da shi ma ana iya yin abinci ganye ne wanda yana da odar yin tahurnuwa sosai yake cewa to fala yuqarribanna masjidana kadda ya kusanto masallatin yau ba masallacin annabi ba kadai ba kowanne masallaci idan ka ci to ka nisanci masallaci yake cewa dalilin da ya sanya aka ce ka nisanci masallaci yake cewa fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banul insan saboda mala'iku suna cutuwa da abinda ayyan adam suke cutuwa kenan mutum abinda yake cutar da shi na daga odar su ma mala'iku suna cutuwa da wannan yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya banu adam yallan adam
kenan dukkan abinda zai cutar da dan adam hakika yana iya cutar da malaiku shi yasa ya aka nema a nisantar da su a nisantar da cin su kasancewa idan muka dauka malaiku mu masallaci wurin su ne wurin da suke kai kawo ne a cikin shi duk lokacin da kamo manta hadisin da manzo Allah yake mana bayani majtama'a qaumun fi baitin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi duk wa'ansu mutane wanda za su hada a cikin wani masallaci ko a cikin wani daki daga dakin Ubangiji shi shine masallaci suna karanta ayoyin Ubangiji suna ambaton Ubangiji yace sai mala'iku sun sabka akan su sun sabkar musu da nutsuwa kuma su lullube su da fukafukin su kuma su ambace su a wurin can wayanda suke wurin Ubangiji kenan wannan shi yake nuna mana duk lokacin koda mutum ɗaya ne ya shigo masallaci ya zama yana ambaton Ubangiji hakika mala'iku suna sanka a wurin gani kwa ai wuri ne wanda ake so abinda zai cutar da mala'ika to kani kokari ka nisance shi ba ma mala'ika ba koda dan adam ne yana iya cutar da shi wannan waran kenan mafi kyau shi shine mutum ya nisanci wannan cin wannan abubuwa lokacin da mutum zai iso wurin Ubangiji shi kuma duk lokacin da mutum zai shigo to hakika ya shigo ne dan ya gana da Ubangiji shi kina idan muka diba hadisin daga cikin hukuncen da zan mu iya dauka shi shine hani lokacin da mutun ya ci albasa ko kuma ya ci tahornuwa ko kuma ganyenta ya shigo cikin masallaci wannan hani ne an haramta haka an yi hani akan duk lokacin da mutun ya mu'amalanci waɗannan ganyen itacen ko kuma ganyen wannan abubuwan wannan to yayi kokari ya nisanci masallacin kuma kalkashin hadisin zan mu iya istinbati lalle ba wai sai abinda manzon Allah kadai ya zano ba tahornuwa ko kuma albasa ko kuma ganyenta dukkan wani abu wanda yake iya cutarwa kamar misalin sigari ita ma ai mutum in ya shata warinta yana zama a cikin wannan ada yana zama a cikin bakin shi kenan wanda Allah ya jarrabe shi da ita shi ma lokacin da ya busa yayi kokari ya nisanci masallaci ko kuma ya nemi abin da zai goge bakin shi kasancewa abu ne wanda ba ma wai dan ba mala'ika ba hatta da dan adam yana cutuwa da shi wani sa'in zaka ji wanda ya sha idan kun yi sujada zaka rasa inda zaka sa kanka kasancewa yana daga bakin shi yana shi ma tasbihi to wannan tasbihin kai idan aka diba ai wanda yake karban yana nesa da kai bai san warin abin da ka sha to kai kaga ni ko ai da kai wannan kenan wanda Allah ya jarrabe shi da ita shi ma yayi kokari ya nisanci masallaci lokacin da ya sha wannan ko kuma ya nema ya wanke bakin shi kafin ya shigo masallaci ko shi ko wanda ya ci tahornuwa ko kuma albasa su yi kokari su wanke bakin su idan kuma da kai warin to yayi kokari ya nisanci masallaci kada ya taho duk da kasancewar malamai sun yi bayani akan karhancin haka idan lokacin da aka tayar da sallah ta jama'a mutum kuma ya riga ya ci ko ya sha hakika to yayi kokari ya zo sallah amma dai akwai karhanci akan haka yana iya shigowa amma dai abu ne wanda ya aikata abin da aka karhanta kuma daga cikin hadisin da muka karanta zan mu iya ganewa lalle illa da ta sanya aka haramta mana cin wannan abubuwan ko kuma shan wannan abubuwan ko kuma duk wani abu wanda yake iyawa ya cutar da dan adam kasancewar idan ka yi su zaka cutar da mala'iku shi sanya aka haramta maka wannan abu kuma kalkashin hadisin muna iya ganewa lalle duk abin da zai iya cutar da dan adam to hakika shari'a bata baka damar ka aikata shi ba ko ma menene kasancewar mu leka mu gani abu ne wanda aka halatta mana amma dai kasancewar tu lokacin da zaka ci su zai sanya ka cutar da wannan uwanka shi sanya aka haramta maka idan ka ci ka shigo cikin jama'a lasiyama masallacin wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi wanda yake mana bayani kalkashin tashahhud an kare babun ko babul jami yauwa wannan shine kalkashin babi wanda ya kumshi abubuwa wanda malam bai ambace su ba a cikin babubuka ba wanda ake aikata su a cikin sallah sai sabon babi malam yake mana bayani babu at-tashahhud ga munan muna nan mun kusa ida sawa da sallah in Allah so ya rada mun zo at-tahiyya shine hadisi na 16 bayan hadisi na 100 malai yake cewa babu at-tashahhud babi wanda yake bayani akan at-tahiyya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء وأن حديث إذا مكا دوكي غبا تهركو دقا بيان التهية زمغني إمام البخاري ياهو ترشي أتكين كتاب الاستئذان باب الأخذ باليدين باب ونديكي بياني أكن كام هنائي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawa idan zai karantar da sahabbai shi kasancewa babu wani wanda yake da pedagogy wurin karantarwa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sai idan zai karantar da su yayya kama hannayensu ya sanya hannayensu a cikin hannayensu wani sai kuma sai ya dafa kafadun su sannan ya karantar da su salo kala kala manzo Allah yake yi wa sahabbai lokacin da zai karantar da su idan muka diba juz'i na 6 shahi na 59 hadisi mai lamba ta 6265 zan mu samu wannan hadisin haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabus salati babu at-tashahhud fi salati babi wanda yake bayani akan at-tahiyya a cikin yin sallah lokacin da mutum lokacin da ya kamata ya zamna yayi at-tahiyya kuma da abin da ya kamata ya karanta a cikin at-tahiyyar shi idan muka diba juz'i na 2 shahi na 13 hadisi mai lamba ta 402 zan mu samu wannan hadisin yake cewa ana abdullahi bin mas'ud an samu daga abdullahi bin mas'ud mun sha bayani wane ne abdullahi bin mas'ud ya mutu a shekara ta 32 a wata wada a shekara ta 33 kuma an samu sabani a wurin da ya mutu an suntahi malaman tarihi ya mutu a garin Kufa wa'ansu suntahi akan ya mutu a garin Kufa a garin Madina afwan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama at-tashahhuda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ni at-tahiyya ya ake yin at-tahiyya a wani yanayi manzo Allah ya karantar da ni wannan at-tahiyya yake cewa kaffi baina kaffaihi hannuna a tsakanin hannayen shi a wannan yanayin manzo Allah ya karantar da ni at-tahiyya yake cewa kama yu'allimuni surata min al-qur'an kamar yanda manzo Allah yake karantar da ni sura ta al-qur'an saboda muhimmancin ta zama yayin ya karantar da shi kamar yanda yake karantar da shi al-qur'an yake cewa ya nene lafazin wannan at-tahiyya yake cewa at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin at-tahiyya idan muka diba lafazi ne wanda yazo da kai riwayoyi sama da riwaya guda 6 wanda aka samu riwayoyin at-tahiyya amma dai kasancewar idan muka diba Imam al-Bazza ya yi bayani yake cewa mafi shahara mafi kyakkyawan isnadi wanda yazo na at-tahiyya shi shine wannan hadisin wanda muka karanta hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake cewa sabida wurin sama da mutum 20 hanya wurin 20 tarwaito hadisi aka samu sun rawaito wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud kenan wurin isnadi 20 gare shi yake cewa kuma ba a samu bota wata at-tahiyya ba mafi tabbatuwa sama da wannan at-tahiyya wadda riwaya Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kuma mafi wannan isnadin hadisin ta duk mazan da aka samu wa'inda suka rawaito wannan hadisin dukkan su thiqa ne babu wani kokonto akan su mun a dauki hadisin ko kuma dauka ba kenan sauran riwayoyin da aka samu ba su kai ba hanyoyin da aka samu wannan hadisin ba ko mazajen da suka rawaito isnadin wannan hadisin su ma mutane ne wanda dukkan su ana daukan hadisin su haka shi ma Ibn Hajar yake cewa babu wani sabani bangaren malaman hadisi akan wannan lalle riwaya mafi inganci akan at-tahiyya ita ce wannan riwayar ta Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu haka shi ma Imam al-Bagawi yayi bayani yake cewa mafi rinjaye mafi wanda malamai suka yi ittifaqi akan ta ita ce wannan riwaya Abdullah bin Mas'ud yace saboda mi saboda dukkan waɗanda suka rawaito wannan hadisan siqa ne dukkan su ana karban hadisan su masu gaskiya ne kuma lafazin hadisin babu wani sabani akan shi yake cewa shi sanya riwaya mafi ingantuwa ita ce wannan riwaya ta Abdullah bin Mas'ud yake cewa wa fi lafazin a cikin wani lafazi idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul idan ɗayan ku ya zamana a cikin sallah wanda zama zaman at-tahiyya yake cewa sai ya ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu har zuwa karshe yake cewa wa zakarahu ila akhiri sai ya ambaci hadisin at-tahiyya har zuwa karshen ta yake cewa wa fihi na daga shi gare shi lafazin muslim lafazin na'am lafazin imam al-bukhari yake cewa fa innakum idza fa'altum zalika domin ku idan kuka aikata wannan faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin haqiqa kuma dukkan wani bawa nagari sallama kun neman mai aminci yace fis sama'i wal ardi bayan Allah nagari wanda suke sama da wanda suke ƙasa kina wannan ba karawar fadala bace bayin at-tahiyya ba idan kai dukkan wani bawa nagari Allah sanya mu daga cikin su mu ma an neman mu gafara kenan dukkan wani bawa wanda yake a wannan duniya a sama yake ko a ƙasa yake dukkan su ka neman musu aminci yake cewa wa fihi na daga cikin wannan hadisin falyatahayyar min almas'alati ma sha'a bayan yayi at-tahiyya to ya zaba addu'ar da yake so iya wanda yake so yayi wa ubangiji ya roka kina idan muka diba zan mu gani kalkashin wannan da kai addu'o'in sun kashi kashi biyu da kai du'a ibada da kai du'a mas'ala da kai addu'a wanda mutun zai yi ta ibada ce kuma da kai addu'a wanda mutun zai yi ta roko ce ina nema ubangiji ya arzuta ni ina nema ubangiji ya sadar da ni daga cikin mutane na gari amma dai du'a ibada kamar wannan wanda zakai kana yi wa ubangiji kamar kasancewar zikirin da muke yi bayan mun gama sallah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam duka wannan du'a'u ibada ce amma dai kasancewar ka koma ga ce Allah ka yahe mun Allah ka arzuta ni Allah ka mun kaza ka mun kaza wannan du'a'u mas'ala ce kai ne kake nema ka miƙa kokon baranka a wurin mahalicin ka ya baka amma dai wancan ibada ce kake mu fassara lafazin at-tahiyya kasancewar shekara da shekaru mafi yawan muna karanta ta wani sa'in bamu san ba menene at-tahiyya take kumshe ba har yanzu mafi yawa at-tahiyyan tun muna yara karanta ta muke yi mu san ba abin da yake ciki ba ta daga ibada yanzu hatta koma mana al'ada ko da yaushe muka at-tahiyya kurum mu yake cewa at-tahiyatu lillahi idan aka dauka at-tahiyya jam'u tahiyya ne jam'u tahiyya shine gaisuwa amma dai idan muka dauki ma'anarta a cikin wannan siyaki at-tahiyya muna iya cewa dukkan wani mulki da wanzuwa ta tabbata da ubangijinmu kuma babu wani mai mulki limanil mulkul yawma lillahi alwahid alqahhar zai tayar da kowa zai kashe kowa babu kowa ya tambaya to wane ne mai mulki babu wani wanda yake sai bashi labarin ya taba yin sarauta ko ya taba yin shugaban kasa ko ya taba rike kaza ko shine gwamna kaza babu wani wanda zai amsa kuma shine kadai zai amsa wa kanshi lillahi alwahidi alqahhar kiran dukkan wani mulki da dukkan wata wanzuwa ta tabbata ta ubangiji ce shi kadai yake cewa wassalawatu as-salawati dan dukkan wani addu'o'i nan abinda ake nihin ba sallah ba wanda muke yi ba yau ta yau da gobe ba addu'a dukkan wani wata addu'a kasancewar ai can manzo Allah ubangiji a cikin tauba yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai ud'u lahum ka musu addu'a kenan kai manzo Allah ka musu addu'a haka kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani yake Allahumma salli ala ali abi aufa ya ubangiji kai salati akan iyallan banu aufa yallan abi aufa afwan kenan nan me yake nuna mana kai addu'a was salawatu dukkan wata addu'a wat tayyibatu da dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke dadada nan malamai suke cewa idan aka ce at tayyibatu kullu ma tala wa hasuda shine duk abin da yayi tsawo kuma yayi kyau shine ake kira at tayyibat kasancewar idan muka diba a cikin suratul nur ne wahudu ila at tayyibi min al qawli wahudu ila sirati al mustaqim duk da kasancewa at tayyibat yana kumshe da hada ko kuma aikatawa ko kuma bangaren siffa kenan dukkan wa'innan abubuwan dukkan su in suka kunshi a wurin ubangiji dukkan su tabbata ga ubangiji ne kenan dukkan wata kalma mai kyau ko wani aiki mai kyau ko wata siffa mai kyau ta tabbata dukkan su na ubangijin mu ne yake cewa assalamu alayka amincin Allah shi tabbata a gare ka wane ne ayyuhan nabiyyu kai wannan annabi wa rahmatullahi kuma da irjin kan ubangiji wa barakatuhu kuma da yawan albarkoki akan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tabbata akan ka assalamu alayna kuma amincin Allah ya tabbata akan mu wa ala ibadillahi salihina kuma gabayen Allah nagari wanda suke can ƙasa da wanda suke nan sama da wanda suke sama da wanda suke ƙasa dukkan su bayan Allah in dai ya amshi bawan Allah ne nagari shi ma ya shiga a cikin wannan addu'a kenan wanda yake can Madina idan yayi at-tashahhud kai ma kana cikin in dai ka amshi sunan bawan Allah nagari yake cewa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle muhammad bawan Allah ne kuma manzan shi ne idan muka diba zan mu gani manzan ubangiji wannan a cikin at-tashahhud zan mu gani yabo ne da ubangiji ubangiji ya fara da girmama an karantar da manzan Allah ya fara da girmama ubangijin shi iya girmamawa sannan bayan shi ya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a da neman aminci kuma da neman rahama da neman dukkan wani alheri da wa dukkan wa'ansu albarku sannan aka nemo mutanen ƙasa da mutanen sama wa'inda da mutanen ƙasa da mala'ikun sama aka nemi musu dukkan wani a wani aminci kenan Allah kara yarda da su ya amintar da su kenan wannan shine abinda ita at-tashahhud ta kumsa sai wallahu alam sai hadisi na gaba hadisi na 17 bayan hadisi na 100 yake cewa babu kayfiyatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nan bayan malam ya mana bayani akan at-tashahhud kenan to bayan an yi at-tashahhud din wani aiki yake biyewa baya sai malam sai dora mana da babu wanda yake mana bayani akan lalle idan an yi at-tashahhud to ana biyo baya da shi da mi da salatin annabi yake cewa an Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'b bin Ujra faqala ala uhdi laka hadiyatan anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kharaja alayna faqala ya Rasulullah qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ahadisul anbiya salawatullahi alaihim a cikin littafi wanda yake bayani akan hadisai na annabawa zantattuka na annabawa wanda suka gabata da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babin yazifuna nislana fil mashi juz'i na 4 shahi na 146 hadisi mai lamba ta 3370 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabus salati babus salati ala nabiyyi ba'da at-tashahhud babi wanda yake bayani akan sallah akan annabi mu sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi at-tahiyya juz'i na 2 shahi na 16 hadisi mai lamba ta 406 hadisi ne wanda aka hutar da shi daga aka samu shi ta hanyar Abdurrahman bin Abi Layla bin abi laila bin yasar shine akai sani da abu isa al-ansari al-ausi al-madani al-kufi kuma tabi'in manzo tabi'i ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kene idan muka diba yana da cikin tabaka ta biyu wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a heshi a shekara biyu bayan umar ya kasance khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan umar yana da shekara biyu a saman mulki aka aihi shi Abdurrahman ibn Abi Layla kuma Ibn Hibban ya ce fiqa ne ana karba hadisin shi amma dai idan yayi bayani yace ya ji daga Umar ko kuma ya ji daga Usman hakika bai ji ba daga shi ba saboda yake cewa amma dai idan yace ya ji daga Ali to hakika ya ji daga Ali ibn Abi Talib kasance wa'incan sun huce kamun shi ya hankalta amma dai lokacin da Ali lokacin da ya hankalta yayi zamani tare da Ali kuma ya ji hadisai daga Ali ibn Abi Talib haka Imam Zahabi yayi bayani akan shi cewa shine mafi sani shine alimul kufa mafi sani a garin kufa a lokacin shi duk wanda yazo bangaren hadisi tunda yana zauna a garin Madina bayan shekaru ya koma garin kufa saboda ya dauki ilimi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma garin kufa ba a samu wani ba mafi sani kamar shi kuma yake cewa shi Abdurrahman da bakin shi yake cewa ya tarar da mutanen da suka tsaye suka yi yakin Badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya tarar da mutanen da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a kalkashin ita a kalkashin icci kenan shi yake nuna mana tabi'in tabi'i ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu a shekara ta 83 a wani wuri wanda aka yi mawqi'atu al-jamaatim shine ake ce mai wurin dujain anan Allah mai cikawa idan muka diba a cikin al-kashif juz'i na 1 shahi na 6641 zan mu samu bayanin shi haka shi ma as-siqat na Ibn Hibban juz'i na 5 shahi na 100 zan mu samu cikakken bayanin Abdurrahman bin Abi Layla yake cewa laqiyani Ka'ab bin Ujra Ka'ab bin Ujra ya hadu da ni shi kuma wannan Ka'ab din shine aka yi sani da Ka'ab bin Ujra al-Ansari Abu Muhammad inkiyar shi kuma yana daga cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna mana lalle Ka'ab bin Ujra sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam su Imam Zahabi su Ibn Hibban sun yi bayani akan suka ce a yana da abutaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin daya wa'inda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya a karkashin icce kuma da shi aka yi bai'atul ridwan sai dai yayi jinkiri kamun ya shigo musulunci latija ne lokacin da ya shigo musulunci ya manyanta ya mutu a shekara ta 52 a garin Madina a wata hada kuma 51 Imamul Bukhari yayi bayani akan shi a cikin Tarikhul Kabir juz'i na 7 shahi na 220 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yayi bayani akan shi juz'i na 3 shahi na 52 shi Ka'ab bin Ujra shi Abdurrahman bin Abi Layla yace da muka hadu da Ka'ab bin Ujra fa qala shi Ka'ab bin Ujra sai yace ala uhdi laka hadiyatan shin kai Abdurrahman bana maka wata kyauta ba yake cewa eh ina son wannan kyauta ba ta abinda yake aljihun shi bane zai dauki waye bashi ba kyauta ta ilimi zai bashi ta abinda yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta kuma babu wata kyauta wanda ta kai wannan kyauta kenan su lokacin nan magabata idan sun kasance su ma mutun kyauta to mafi kyauta mafi tsadatta shi shine su bashi ilimi kasancewar mutun zai ji wani hadisi daya ai mun karanta a cikin kadayen majalisin mu na rijalun wanisa Abu Zaid bin Sabit yake cewa lokacin da yake bayani da bakin shi yake cewa ba wata aya wadda ta sabka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face na san gurinta na san a ina ta sabka kuma na san dalilin me yasa ya ta sabka yake cewa da akwai wata aya wadda ta sabka ban san ba a wani wuri ta sabka da sababin da yasa ya ta sabka yace da na buga abun hawa na natihi na tarar da wanda yasa a wani lokaci ta sabka in a ina yake in tarar shi ba ni wannan ilimin haka suke kashi kansu suna tahiya babu wani abu mafi tsada a wurin su sama da wannan ilimin to shine nan Ka'ab bin Ujra da ya gamu da su yake cewa shin bana muku kyauta ba, wata kyauta ce zai musu, yake cewa to annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kharaja alaina, kasancewa mun yi zamani ɗaya da manzon Allah, mun ganshi mun zamana tare da shi, yake cewa lalle wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huto gare mu. Fa qulna ya rasulullah, sai muka ce ya ma'aikin Allah, qad alimna kayfa nusallimu alayka, haqiqa mun sani ya zammu maka sallama, assalamu alayka ayyuhan nabiy, aw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiy, assalamu alayka, assalamu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, sun san ya zu suma manzo Allah sallama. Yace fa kayfa nusalli alayka, to taya manzo Allah zamu maka salati, sai manzo Allah yake ce musu kenan nan su bayanin da suke yi, manzo Allah ka karantar da mu ga yanda zamu maka sallama, amma dai ku manzo Allah ka karantar da mu ya zamu maka salati. Sai yake cewa qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati akan Muhammadu, wa ala ali Muhammadin, kuma kai salati akan iyallan Muhammadu, kama sallaita ala Ibrahim, kamar yanda kai salati akan iyallan Ibrahim, wa ala ali Ibrahima, kuma ga iyallan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, lalle kai hamidun ne, hamidun kai ne ake yi wa godiya, majidun kuma kai mai yawan ɗaukaka. Al-Majid shi shine duk wanda yake da sharaf, yake da girma, shi shine Al-Majid, kuma wannan sifofi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Al-Hamidu Al-Majid. Yace wa baraka ala Muhammadin, kuma kai ka kara dadin albarka akan Muhammadu, wa ala ali Muhammad, kuma ga iyallan annabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kamar yanda kai albarka akan annabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, kuma ga iyallan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, lalle kai man kai lalle kai Ubangiji mai yawan abun kai ne, wa mafi cancanta a yi ta godewa, kuma kai innan Ubangiji mai girma ne, mai yawan girma ne. Wannan idan muka diba ɗaya daga cikin riwayoyi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na salatin annabi, idan muka diba da karatu umbun manta ba, karatun sifatus salati ya huce da anan an yi shi, yana bayani ya kawo dukkan shigogi na riwayoyin da aka samu na salati akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma dai mafi shahara riwaya, mafi ingancin ta ita ce wannan takaitacciya, Allahumma salli ala Muhammad, har zuwa karshenta. Idan muka diba wannan hadisin, zan mu gani malumai sun yi sabani akan bayan an yi at-tahiyya, kasancewa yin salati akan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne ko kuma ba wajibi bane ba. Idan muka diba zan mu gani Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal sun tayi akan wajibi ne yin salati akan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko yin salati ga annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi bayan an yi at-tahiyya ta ƙarshe. At-tahiyya ta ƙarshe to wajibi ne mutum yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suke cewa da wai wani zai bar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ba, hakika sallar shi ta ruguje, sallar shi bata inganta ba. Sun kawo hujja da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da hadisin Abdurrahman bin Abi Layla wanda Ka'ab bin Ujra suka ji da manzo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda manzon Allah yayi umarni yace qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammad. Kuma hakika da kwai riwaya wanda take karfafa wannan tahiyyar tasu da suka yi, riwayar da Imam Al-Hakim ya hutar da ita a cikin wannan inshi, da Abu Hatim a cikin sahihin shi ma yake cewa ya kasance kayfa nusalli alayka fi salatina, su suka tambaya, sahabban da suka tambaya ya zasu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati, suka tambaye manzo Allah suke cewa ya zammu maka salati a cikin sallan mu, sai manzo Allah yake ce musu qulu. Dalilin wannan su Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tayi akan a wajibi ne salatin annabi a cikin sallah, sai dai Imam Abu Hanifa da Malik da mafi yawa daga cikin malumai sun tayi akan a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un a tahiyya ta farko ko a tahiyya ta biyu sunna ce, saboda wadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza fa'alta hadha faqad qudiyat salatuka, idan ka aikata haka kenan, idan bayan ya yi da at-tashahhud yace idan ka aikata haka hakika sallarka ta kare. kenan wannan sabani ne da malamai sai dai faɗa mafi rinjaye shi shine gaskiya wajibi ce da duk lokacin da mutun yayi attahiyya ya kawo salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan idan muka dauka daga cikin hukumce-hukumcen da zamu iya hutarwa daga cikin wannan hadisin wajibtin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin attahiyya ta ƙarshe a cikin kowace sallah kuma da kai wani malami Abu Aliya yake cewa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba komai bane ba illa yaban shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da girmama shi to dan me sanya baka yi baka neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu kuma lalle manzon Allah nan ya kai a neman mi wannan abu saboda mi in ba dan shi ba da addinin nan da bai iso maka ba kuma da bai iso maka ba da ubangiji da ya kama ka da kurakurai kuskure shi shine ga wani addini can baka rike ba duk da kasancewar duk wanda za a kama shi da laifi hakika sai manzo sai ya zo me babu wata al'umma da za a kama ta da akan ta aikata kuskure face an aika mata manzo idan manzo idan bai zo wa al'umma ba to ubangiji bai da hujja ya kama wannan mutanen ilimi bai isar musu ba kenan wannan manzon dalilin shine muka samu wannan rayuwa muka samu wannan rayuwa mai diyauci wannan rayuwa mai yalwa wannan rayuwa ta nutsuwa albarkacin shi ne da babu addini gare mu wallahi kowa da babu nutsuwa a cikin zakatun shi wannan addinin shine rahin asirin mu shine tuha wanda idan mun lullubata zan mu tsira a nan duniya kuma mu tsi mu rabauta a wurin ubangijin mu kenan wannan yana daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi mai wannan salatin shi sanya wa'ansu suka ta yi akan lalle wajibi ne ayi wa manzon Allah wannan abu kuma idan muka dauki wannan hadisin zan mu gani lalle sahabbu lalle waɗanda suka gabace mu idan za su bada kyauta ba kyauta ta dukiya ba suke badawa ko kyauta ta wani gida ko mafi wani abu na daga rayuwar duniya ilimi wanda zai amfane ka duniya da lahira shi suke maka kyautar shi الله اعلم sai mas'ala ta gaba kalkashin wannan hadisin kasance wannan an kamantin da cewa yake yi kai salati ga manzo Allah kamar yanda kai salati ga annabi Ibrahim wane ne aka shabbaha shi da wani manzo Allah ne aka kamantar da shi ga annabi Ibrahim kasancewar umbun manta ba cikin karatun sifatu salati lokacin da za a yi karatun malamin da yake karatun akai katari yana da uzuri ni nazo nayi karatun sifatu salati mun yi bayani akan wannan mas'ala inda kai wanda suke zamna a nan in suna tana mun yi bayani akan kasancewar afaddala wane ne mafi fadala tsankanin annabi Ibrahim da tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a cikin attahiyya shi manzo Allah sai ya nema a kamanta shi ga annabi Ibrahim da kai maganganu da yawa wanda rannan innan radda karatun da muka wuce da shi na zalu wa'ansu maganganu a ciki mafi maganganun da malumai suka yi akan mas'ala amma dai kasancewar haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nema a shabbaha shi da annabi Ibrahim saboda Ibrahim ya kasance umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi harifan wa lam yakun minal mushrikeen al'umma ce shi kadai kuma shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka dauka shi ma jika ne ga annabi Ibrahim kuma dukkan wani annabi wanda yazo daga annabi Ibrahim abinda yazo kasa har manzon Allah dukkan su iyalla annabi Ibrahim ne saboda mi me yake nuna mana haka shi ai annabi Ibrahim shi shine wanda ya sami Isma'il ya sami Ishaqa shi Isma'il daga shi ba a samu ba wani annabi ba balarabe ba illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai shi Ishaq sai ya hida Yaqub wannan kasancewa annabi Ishaq shi annabi ne kuma ya hida annabi shi wannan annabin ya hidiya 12 wanda a cikin wannan 12 aka samu dai annabi wannan diyan nashi guda 12 kowanne sai ya rarrabu wancan ya tahiya ya aje sansanin shi a can wancan ma ya aje sansanin shi kenan shi sanya aka samu kabilan banu Isra'ila su 12 kuma dukkan annabawan da suka zo kalkashin su dukkan annabawan da suka zo bayan wannan annabi Yaqub dukkan su banu Isra'ila shi Isra'ilin shine annabi Yaqub kenan dukkan diyan shi sune ake kiran shi banu Isra'ila hatta da annabi Musa kalkashin iyallan zuri'a annabi Ibrahim ya fito zuri'a banu ya annabi Yaqub haka shi ma Musa haka Harun haka Yusha haka makamantan su duk wani annabi in yazo bayan shi bayan annabi Ibrahim yazo ne kalkashin zuri'a shi kenan ba wani ba abu aibu bane ba wanda yake fadala a shabba shi da wanda ga gashi nan shi ma yazo kuma kamo manta shi ma annabi Ibrahim yana da fadla a wurin Ubangiji banadi ne na Ubangiji shi kuma an bin manta ba kwanan baya a cikin karatun mu mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amso mana salloli guda biyar ai mun ga matsayin annabi Ibrahim a can sama mun ga a wata sama take kuma wani umarni yake bada ba والله تعالى اعلم سي حديثي na gaba babi ne ko yake cewa babu du'a'i ba'da at-tashahhud al-akhir babi wanda yake bayani akan addu'a bayan at-tahiyya ta karshe kenan mallan yana zano mana abubuwan da ya kamata mutun yayi idan kai at-tahiyya kai salati ga manzon Allah sannan bayan shi kai addu'a shine yake ce mana an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa fi lafzin li muslimin idha tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'in yaqulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ila akhir al hadith thumma dhakara nahwahu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Janayiz babu ta'awuzu min azabil qabr babi wanda yake bayani akan neman tsari da azabar kabari Allah kiyaye mu da ita juz'i na biyu shahi na ta 101 hadisi mai lamba ta 1377 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat babu ma yusta'azu minhu fi ssalati babi wanda yake bayani akan abubuwan da ake neman tsari da su a cikin sallah juz'i na biyu shahi na 93 hadisi mai lamba ta 888 hadisi mai lamba ta 588 hadisi ne wanda aka same shi daga hanya Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana addu'a a cikin sallar shi bayan ya gama at-tahiyya bayan ya gama at-tahiyya yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman tsari da kai da azabar kabari kire idan muka diba zan mu gani lalle wannan hadisin yana tabbatar mana da kai azabar kabari makaranta matanin hadisin yace wa azabin nari da azabar wuta wa fitnatil mahya wal mamat daga fitinar kuma rayuwa kuma da fitinar mutuwa yace wa fitnatil masihid dajjal kuma da fitinar masihid dajjal shine dujjal shahehe mai shahehe ido yake cewa fi lafzin li muslim na daga lafazin imam muslim yake cewa idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku yayi at-tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsari a wurin ubangijin shi na daga abubuwa guda hudu yaqulu sai ya ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya ubangiji ina neman tsari da kai daga azabar jahannama zuwa ƙarshen hadisin summa zakara nahwu sannan ya ambaci makamancin wancan hadisin da muka ambata wannan riwaya ta Muslim kenan idan muka diba wannan hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake tabbatar mana da wa'ansu abubuwa wanda wa'ansu suke inkarin su ɗaya daga cikin abubuwa shine azabar kabari da kai wa'inda suka tahi mafi yawa akan lalle azabar kabari babu ita idan aka yi hira azaba to sai an tahi da labarin komi an auna komi an yi sakamako wanda suka shiga aljanna su dai su ji dadin su wanda suka shiga wuta a azabta su mafi yawa daga cikin wa'ansu daga cikin manya-manyan malamai suna inkarin lalle azabar kabari babu ita amma dai idan muka diba wannan hadisin manzo Allah yana tabbatar mana lalle azabar kabari da kwai ta kuma azabar kabari daga lokacin da aka amshi ran mutum aka dauke shi za a kai shi idan ran shi idan ta kasance ta kirkice zai ringa cewa ku yi gaugawa ku miƙa ni idan kuma ta kasance rai ce ta banza Allah kiyaye mu sai ta ringa cewa ina za ku kai ni daga ya shiga an kare abinda aka kare an binne an yi da komi mutane suna juyawa ran shi ya dawo manzo Allah yake tabbatar mana lalle shi wannan mamacin yana jin karan takalmar wa'inda suka zo suka binne shi a lokacin nan tambayoyi za su biyo baya wannan tambayoyin babu wani wanda zai
tsere wannan tambayoyin sai wa'ansu mutane sai shahidai bayan su babu wanda zai tsere wannan tambayoyin za a tambaye shi addininka annabinka ubangijinka addininka annabinka Allah ya datar da kai Allah ya sa ka kai Imam Nawawi ilimi in dai ubangiji bai datar da kai ba to ba kai ba da baba da wannan amsa shi wannan shine ake kira mutun ya nemi tawfiki a wurin ubangiji ya datar da shi idan mutun ubangiji ya datar da shi ya amsa wannan tambayoyin hakika za a gwada mai gidan shi na gidan wuta a ce mai da ka kuskure kai kaza da kaza a duniyar nan da wannan shine makomarka kasancewar ka tsaya ka jajirce kai ne karatu kai ne sallah duk wani aikin alheri tare da kai ake yi to ga makomarka za a nuno mai gidan aljanna a ce mai ya kwanta ya huta har lokacin da za a tayar da shi ya koma zuwa ga ubangijin shi lokacin da za a busa kowa ya huto shahidai za a dauki rayukansu za a kai shi gidan aljanna za a sanya wani tsuntsu a cikin gidan aljanna ya ringa yawo a cikin gidan aljanna duk inda ya ga dama ya shiga ran shahidi ne kuma abin da yake tabbatar mana da haka Ja'far lokacin da aka yi shahada aka kashe shi manzo Allah yake bada labarin ga abin da Ja'far yake ga inda ran shi take kuma Ja'far yana gurin a sake mai dome ran shi nan duniya ayi tahi a sake kashe shi yayi sake yin shahada duddin ya samu wannan matsayi na daga shahada ya samu abin da shahidai suke samu a wurin ubangijin su kuma shahada ba sai wai wanda ba ya tahi ya shuga wuta fagen yaki ya tahi ya gabza da makiya ba abu abuka adawa na ubangiji ba shi bane kadai shahidi ba wanda aka kashe shi duna malihi fa huwa shahidu manzo Allah ya tabbatar mana wanda aka kashe shi koma bayan kan dukiyar shi shi ma shahidi ne ga sunan shahidai suna da yawa kenan shi kuma wanda ya kuskure bai yi aikin kirki ba a nan duniya ba hakika za a gwada mai gidan aljanna a ce mai da kayi kaza da wannan shine gidanka sannan a gwada mai gidan wuta a ce mai wannan shi shine zaka dawwama a cikin ta azaba kuma daga nan zata fara riwaya Imam al-Bukhari da Muslim wanda suke tabbatar mana lalle azaba kabari da kwaita manzo Allah da ya huce akan kabari guda biyu ya tsaya yake baiwa sahabbai labarin wannan kabarin nan guda biyu yake ce musu wannan kabarin guda biyu ana azabtar da su ba wai ana azabtar da su ba akan wani abu wanda kai zaka dauka wani babban laifi ne suka yi ake azabtar da su manzo Allah yace dayan ya kasance yana yawo da annamimanci aikin shi gashi nan yana sallah yana azumi ana komi tare da shi ana aikin kirki amma dai shi ho bai isa bai rizance ba sai ya tayi ya bala ya kai can bai isa ya ga wani abu ba bace yayi rubutu kowa duk duniya ta ga abin da aka annabimanci ya hada wani da wani annabimanci daban yi da mutun daban annabimanci shi shine mutun ya ringa yawo da zancen wani duddan ya hada husuma shi kuma yi da mutun abinda wani yayi ka dauki zancen ka kaiwa wani hakika tabbas ya aikata to shine wai wannan wanda bai kai wancan annabimancin ba muni ba Ubangiji yake ce mana ayuhibbu aharakum an yakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu shin dayan ku yana so ya ci naman dan uwan shi danye ai za a kyamata haka to kasancewa ka dauki zancen wani eh wani yayi kaza eh tabbas ya aikata ka taho ka hudi ma wani kan baka san ba abin da yi ba dazin nan wani yayi kaza shi ma ya dauka ya bala wannan shine yi da shi cin naman shi cin nama danye babu wanda zai so ya ci naman dan uwan shi danye kai ba ma wai na mutum ba ko na dabba a baka shi danye ka kyamaci cin shi barantana na mutum dan uwanka manzo Allah yake cewa dayan kuma ba wani abu bane bai yake yi ba illa baya kiyayewa lokacin da yi bawali kun gani ba wani abu bane ba kuma mutane suna daukan shi ba wani laifi bane ba amma dai akan shi ake musu azabar kabari kenan wannan dalili ne akan lalle azabar kabari da kwaita kuma duk wanda bai aikata aikin kirki ba hakika zai fara formation daga azabar kabari daga cikin kabari har ya kai zuwa wuta jahannama Allah kiyaye mu sai yake cewa wa min fitnatil mahya wal mamat daga fitinar rayuwa kuma da fitinar mutuwa fitinar rayuwa
shi shine mutun yazo duniya ta rube shi ya kasance bashi da wani guri a wannan rayuwar kullun kurum yazi ai mu samu duniya yazi ai mu tara yazi ai mu sai kaza yazi ai mu dauki mota kaza yazi ai mu rayuwar duniya ita ce a gaban shi wannan rayuwar duniya he ta shagaltar da shi ya ambaci ubangijin shi yayi wa ubangijin shi da'a shine fitinar rayuwa Allah kiyaye mu daga fitinar rayuwa ya kasance bai da wani guri illa su ne ayi bid'a a sabawa ubangiji wannan shine kullun abin da yake cikin kanci to duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan abin hakika ya jarrabe shi da fitina ta rayuwa Allah kiyaye mu daga ita sannan yake cewa wal mamati daga fitinan mutuwa shi kuma fitinan mutuwa shine lokacin da mutun za a zo a dauki ran shi shaydani yayi ta bujiro me yayi ta saka me abubuwa kaza da kaza kai kaza kai kaza kai in ka tarda ubangiji zaka samu kaza zaka yi kaza zaka yi kaza shaydani zai ringa rude shi akan abubuwan da ya riga yayi wa'ansu abubuwan yayi su dan Allah amma dai shaydani zai ringa tsangwama zuciyar shi ya kai a'a wane ni ne mai ai kaza wane ni ne mai kaza ya ringa ya huta daga cikin tafarkin da ya samu kanshi a ciki ya koma tafarki ne daga shaydani kamma manta kissar Imam Ahmad bin Hanbal wanda dan shi yake bada labarin ta yake cewa Ahmad bin Hanbal ya zo gashirin yana magagin mutuwa sun tabbata Imam Ahmad yana cikin magagin mutuwa suka yi ce me yake ce me ya baba ka ringa cewa la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yana daga cikin sunna idan an tarar da wani yana cikin magagin mutuwa a ringa lakanta mai la ilaha illallah kasancewa duk wanda yace la ilaha illallah ita ce karshen maganar shi hakika ya riga ya shiga gida aljanna yake lakanta mai Imam Ahmad yake ce mai la 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 a a a gashi ana lakanta mai la ilaha illallah kuma limami ne na ahlus sunna shugaba ne bangaren ilimi da bangaren ibada amma dai yana cewa a to su bus fahimta ba yanzu ai muna ce maka ce la ilaha illallah kana cewa a can bayan ya harko daga magagin da yake ciki sai yake dan yake tambaye shi yanzu ai muna ce maka la ilaha illallah kuma kai kana kiyawa kace la ilaha illallah kana cewa a yake cewa shaydani ne nake kallo daga can yake saka mini yake cewa Imam Ahmad ka gagare mu munyi mu batar da kai mun gaza sai yake cewa da nace me eh kunyi ku batar da ni da ya rusa mini aikin didda nayi amma dai shine nake ce me a naji kuna ce mini la ilaha illallah kuma tana cikin raina baban na iya hadi bane ba ko kowa ne nake yi da wancan shaydanin didda in yi galaba akan shi to wannan ita ce fitina ta mutuwa zaka ga mutum mutuwa ta zo kurum wani abu ya dauke shi shaydani ya zo yana ta saka mai ƙarya gaskiya hayyabi ya hudda shi daga cikin kan tafarkin da yake ciki Allah kiyaye mu daga cikin daga wannan fitinar ta mutuwa da ta rayuwa sai yake cewa na ƙarshe wa fitnati al-masih ad-dajjal kuma daga fitina ta masihi ad-dajjal shine dujjal Imam Muslim ya hutar da hadisi wanda yake mana bayani akan wane ne wannan dujjal ɗin manzo Allah yake tabbatar mana riwaya ta Imam Bukhari muhadisin Ibn Abbas yake cewa wata rana sun kasance mujahid ne tabi'i ne yake cewa wata rana sun kasance tare da Ibn Abbas sai ake hira masihi dajjal sai jadajuma Ibn Abbas yake cewa fa qala maktubun bayna aynihi kafirun Ibn Abbas yake cewa shi wannan dajjal din shine idan kun ganshi zuku gani tsankanin idanuwan shi an rubuta kafirun mutumin da ya kahurcewa ubangiji ya bijirewa ni'imomin ubangiji wannan riwaya ta Imam Bukhari haka shi ma Imam Bukhari a cikin sahihin shi wata riwaya ta astaghfirullah ta Abdullah ibn Abbas ne nake tunani yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsaye a cikin mu ya godewa ubangiji ya yabi ubangiji da abin da ya cancanta a yabe shi yake cewa sai yace na kasance ina muku bayani yace babu wata al'umma na kasance ina muku hannunku mai sanda ina muku kashedi akan masihi dajjal akan dutal yake cewa kuma babu wani annabi da yazo face ya galgada al'umma shi akan fitinan masihi dajjal yake cewa hatta ga annabi nuh sai da yayi ma al'umma shi ka shedi ya musu galgadi akan masihid dajjal yake cewa sai dai abinda ba wani annabi wanda ya wadi ma al'umma shi wanda ni zan fadi muku shi shine lalle mutun ne wanda yake da daya idan shi alalata yake ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar ku sani lalle shi wannan dajjal din daya idan shi a kallare yake kuma ubangijin ku idan shi ba a kallare yake ba kene idan kun ganshi ku san shi da kai hadisi ta riwaya Imam al-Bukhari riwayar Muslim wanda yana cikin al-Jami'u Sahih kuma haka Ibn Abdul Barr shi ma ya wutar da wannan hadisi a cikin al-Istizgar juz'i na 7 shahi na 338 hadisi ne na Abi Tamim ad-Darimi wanda Fatima bintu Qais ita ta rawaito wannan hadisin take cewa wata rana taji mai kira yana kira Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ayi kira in ba lokacin sallah bane ba manzo Allah yana cewa assala yana sawa ayi kira yace assalatu jami'a azo a tattaru yace sai nazo da muka zo take ita Fatima take cewa sai ni sallah a bayan sahun da yake bayan maza kenan sahu na harko bayan sahu na harko a cikin sahu na mata yake take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah sai yake ce musu sai ya hawo saman munbarin shi sai yake cewa shin kun san dalilin me yasa na tara ku yake cewa kamar da ya hawo saman munbarin shi yake cewa kowa ya zamna a mazaunin shi kowa ya zamna a inda yayi sallah yake cewa kun san dalilin me yasa na tara ku yake cewa saboda wani abu wanda na kasance ina ta baku labarin shi to yanzu katice ta zo muku ni labari ne nake baku ga masu katinan yake cewa na tara ku ne wai ba dan tsoratar da ku ba ko kuma in kwadaitar da ku ba yake cewa sai dai na tara ku ne saboda wani zance wanda Tamim ad-Dari wanda yazo ya bani labari mutun ne wanda yake ba na sare Kirista ne ya musulunta yazo sai yake bani labari yake ce mini mun yi yawo a cikin jirgin ruwa yace tsawon wata guda igiyar ruwa ta kada su musan ba ina suke dosa ba yake cewa har sai da ya kai suka samu kansu a bakin wani gaba wani il yace da suka zo bakin ilin nan suka shigo cikin ilin nan ga su nan sun bacce musan ba a ina suke ba yace da suka shigo suka tsinkaye ilin nan suka iso wurin nan suna shigowa yace sai suka samu wata dabba wadda tana da kakkauran gashi saboda yawan gashin ta ba mu iya gane gabanta da bayanta ita ce wadda a cikin furqanu ubangiji ya mana bayani wa iza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun yake cewa idan lokaci tashin kiyaman yazo yace ubangiji zai hutar musu da wata dabba wannan dabba zai ta ringa musu magana ta ringa ce musu lalle mutane akan ayoyin ubangiji ba sa hankalta gashi nan ayoyin kana gani ya maka kaza ya ce min kai imani ka samu rago amma dai ka ki hankalta to dabbar zai ta zo tana ma mutane galgadi to shi abu wannan Tamim ad-Dari sai yake cewa sai suka hadu da wannan dabbar sai wannan dabbar da suka zo sai suke ce mata sai suka ce kai tanki me kike yi anan sai dabbar take ce musu ni husuna na al-jassasa mai neman asiri mai neman labarin rukan mutane sai suka ce sai ta tambaye su suka ce mata menene to jassasa da aka sanya miki wannan sunan mai neman labari menene sunan dabba ita suke yin musu magana suna magana tare da dabba sai take ce musu kai ku tafi can nan ba wurin neman da addu'a wurin bane ba da ake neman labari ba ku tafi can gaba ku zukun ga wani dan kogo ku tafi can a can ne ake neman labarin ku yake cewa sai muka ji tsoro ya za a cikin wannan tsibirin a ce a samu mutane ko kuma shedannai ne a wurin sai suka tafi yake cewa da suka zo bakin wani dan kogo sai suka ga wani mutum wanda ba su taba ganin irin shi ba saboda girman shi yake cewa sai gashi nan an hada hannayen shi da wuyan shi an hada hannayen shi an yi anshenin su an darme su da sarka yace kuma kawuwan shi an sanya musu karhe daga daidai kwabrin shi har zuwa daidai guyoyin shi duka karhe ne a cikin shi an darme shi da suka zo da suka ga wannan mutumin sai suke ce me ka ba mu labari sai yake ce musu wari ne ku sai suke ce mai ai mu mutane ne daga cikin mutane daga cikin larabawa yace suka ce mai mun hawo jirgin ruwa tsawon wata guda igiyar ruwa ta kada mu bamu san ba ina muke ba he muka samu kanmu a wannan tsibirin da muka shigo sai muka samu wata dabba wadda dukkan ta gashi ne a jikinta ba iya gane gabanta da bayanta yace sai wannan dabbar ta ce mana ita ce jassasa take ce mana miyo gaba zam nan da kai a gaba da kai wani wanda yake bukatun ya ji labarin sai ga mu nan mun zo wurin ka sai yake cewa ku bani labari akan nakhlu baisan dabininnuka na garin baisan sai suka ce me hadin ka wani irin labari zan mu baka a wannan dabininnuka sai yake ce musu labarin da nake so shin dabininnukan nan suna yin diya har yanzu ko kuma sun hasa diya sai suka ce me a'a diyansu suna nan har yanzu suna diya nan dai bai sani ko har yanzu dabininnukan ta suna yin diya sai yake ce musu diyanta ku sun kusa su kare diyanta sun kusa su hasa yin diya wannan dabininnukan sun kusa su hasa yin diya sai yace musu ku bani labari akan bahiratu tabariya wani lakne na at-tabariya sai suke cewa miye kake so ka sani akan shi wannan lakin na tabariya sai yake cewa shin da kai ruwa a cikin shi ko kuma babu ruwa sai suke cewa kai ruwan shi aidi yawa ne yana nan tikeke da ruwa sai yake cewa ruwan shi ko ya kusa ya kare shi dujal yake fadi musu sai yake ce musu ku bani labari akan ruzuk akan zugar din nan wani gari ne wanda yake cikin yake kusa da garin Sham yake cewa to menene kake bukata akan labarin wannan garin yake cewa ai da kai ido na ruwa anan shin wannan idan yana hutar da ƴaƴan itace ko kuma bai hutarwa yake cewa sosai ma ana ta noma da wannan idan na ruwa sai yake cewa to ku bani labari akan annabi bobawa wanda aka ce shine annabin ƙarshen zamani sai suke ce mai a ƙwarai kwa annabin nan ya hutu a garin Makka kuma ya tafi garin Yasrib yake cewa shin mutanen shi sun yi yaki da shi yace eh ƙwarai kwa mutanen shi sun yi yaki da shi yake ce musu to da mutanen shi da suka yi yaki da shi ya akai sai yake cewa a duk da haka su wannan larabawan su Abu Tabewa Tamimu Dari suke cewa duk da haka addinin nan wasai da ya bayyana a garin larabawa ko ina addinin nan ya bayyana yake cewa shin larabawan sun bi shi yake cewa eh ƙwarai kwa larabawan nan sun bi shi yake ce musu yake wannan shine mafi alheri a gare su su bi shi shine mafi alheri a gare su jidu jal ne wa yake musu bayani idan kun bi wannan idan kun bi Muhammad shine mafi alheri a gare ku a lokacin nan yake cewa hakika yake cewa zan ba ku wani labari lalle an kusa a bani izini in huto daga wannan wurin da nake yake cewa kuma in hadi muku bana bar wata wani gari ba face na huce akan shi a kwana 40 babu wani gari a doron duniya face ya huce ta kan wannan garin ya batar da nabatarwa wanda za su mutu akan tabarki na Ubangiji ya kashe su yake cewa kuma wannan yace a cikin garin yace babu wani illa garin Makka da At-Tayyiba yake cewa saboda su wannan At-Tayyiba da garin Makka an haramta mun shigar su yake cewa duk lokacin da zan shigo zan yi yunkurin in shigo wannan garin yace sai in tarar da mala'ika da huka a hannun shi da takobi a hannun shi yace yana nema ya kama ni yana nema ya buga mun sai in koma baya yace haka zan yi ko manzo Allah ya tabbatar mana kwana 40 da zai yi kwana daya kamar shekara guda ne kwanan shi na biyu kamar wata guda ne kwanan shi na uku kamar sati ne sauran kwanakin shi kamar irin kwanaki ne wanda muke lissahawa a wannan kwanakin zai kewaye dukkan duniya sai Makka da Madina manzo Allah yake cewa hazihi tayyiba hazihi tayyiba hazihi tayyiba yake cewa wannan garin ita ce tayyiba kenan ya'ani garin Madina yake cewa shin manzo Allah ya tambaye dukkan sahabban da ya tara shin bin ta ba ku irin wannan labarin ba suka ce eh ƙwarai ku manzo Allah ka ba mu labari akan Masihu Dajjal abu ne wanda yake da fitina babu wata al'umma face annabin ta ya mata galgadi akan wannan mutum kenan idan ya zo Allah kiyaye mu daga fitinar shi sai sanya ake nema duk lokacin da mutun yayi sallah yayi at-tashahhud yayi salati ga manzon Allah to yayi kokari ya kara da wannan abubuwan guda uku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullun yana neman tsari da su to manzon Allah ya nema ina ga ni ina ga kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, abu ne wanda yake da hatsari, wa min azabi annar, abu ne wanda yake da hatsari, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitinar rayuwa da fitinar mutuwa, Allah kiyaye mu da ita, wa min fitnati al masihi ad dajjal, daga fitinar shi masihi ad dajjal, Allah kiyaye mu daga shi. Sai abinda nake so in karasa shine lalle ba wani wanda yake kashe shi illa mahadi da shida annabi Isa alaihi salam. Allah kiyaye mu daga fitinar shi. Abinda muka wada daidai Allah gafarta mana kuskuren da muka yi, Allah abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi, kuskuren da muka yi Allah gafarta mana, Allah gafarta ma iyayen mu da kakanninmu. Allah sanya wannan taron da muka yi ya kasance taro ne har a cikin gida aljanna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب